Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Aminu Fage tare da
Amina
Bukari. Sai ni Daula Salim.
A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa da suka shafi al'adu da nishadi kai har ma maganar addini. A yau 16 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 maganar kenan.
To yawanci dai kin san kaman mu a nan Arewa duk mace da aka gani tana Facebook ko Instagram sai a dauke ta kaman mutuniyar banza ce. Kaman ba ta da mutunci da sauransu. To amma ni a gani na yadda dai ka dauke wannan wurin
ni yau a fagen namu na nishadi Baraka Bashir ta tattauna mana da wani mawaki mai suna Blue. Bayan nan kuma muna nan tafi da shirin mata masu kananan sana'o'i. To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir a cikin shirin mata masu kananan sana'o'i.
Ta shirin mu na kananan sana'o'i yau bakwancin wa muka samu.
Sunana Sadiya Muhammad.
Sana'ar me ake yi?
Ina sayar da atamfofi, shadda, lace, takalma, jakankuna da kuma kayan maza.
Ina ake sayar da waɗannan kayayyaki?
To gaskiya business ina is online based. Yawanci shafi na Facebook da kuma Instagram nan dai nake post kayayyaki na. Kuma nan nake samu masu si. Haka nan dai ake.
Muna da tashi shekara nawa da fara wannan sana'a ta ki?
To online din dai na kai wajen 4 years kenan ina yi. Online amma dai kafin dai in fara online din dai na dade ina harka.
Kika dade kina yin shago gare ki ko kuma me a ba mu labari?
Na dai fara a gida ne daga baya na bude shago. To daga baya kuma da kin san yanzu an samu ci gaba na me zan ce ne? To sai na koma kuma na je fi karfi online din gaskiya a yanzu.
Me yasa aka karkata daga gida aka mai da shi kan online?
Saboda online din yafi karbuwa kuma ba in a gida ne akwai harkan bashi da sauransu. Amma online baka san mutum ba yadda za a yi ka bashi kaya bashi. To nan din dai shi dai yafi a yanzu dai.
Wato shi online din idan mutum ya ga abin da yake so ya saya da farashin sa ta yaya ake aikawa mutum?
A yanzu idan na yi postin kaya mutum ya gani muka gama ciniki da shi ta mota nake sawa.
Okay, a online din ma har sai an yi cinikayya?
Eh sai an yi. Ai ba za ka ce ma mutum ga kudin kaya ya biya ka a take ba. Akwai waɗanda za ku ta jayayya kamar ma jirgin sama zai saya. Wani kuma it depends on individual dai, wani dama ba mai son jayayyan bane. Ko da a shagon ne haka ne, wani da kazo da yazo yafi so a yi gaskiya da gaskiya. Kana faɗan kuɗi zai biya, wani kuma sai an yi ta dogon ciniki. To idan dai har aka gama ciniki ya biya kuɗi sai a sa mai kaya a mota a kai mai har inda yake.
To shi ma kenan idan mutum ya sayi kaya da kuma kuɗin motar da duka ana hada masa ne a cikin kuɗin kayan da ya saya?
A'a ba a hadawa. amma dai mukan yi promo wani lokaci idan mutun ya sayi kaya da yawa ana mai free delivery amma yawanci dai gaskiya su suke biyan kudin motar su
kaman kayan naira nawa mutun zai sayi masa free delivery
idan lokacin promo ne daga 10,000 ma zuwa sama sai a tura maka
ya shine ake yin promo din
kaman lokacin shagulgula haka kaman na sallah ko kuma yanzu kaman yadda Christmas ke approaching lokacin da dai ake ciniki sosai amma kaman yanzu da ba kasuwan sosai mutum shi yake biyan kudin delivery
to mu koma baya ya aka yi me ya ja hankalinki kin ce rashin kasuwa ne yasa kika daina sana'ar daga gida kika mai da shi kan online ya aka yi kika gano cewa online din nan tana kafar na bullewa
kawai dai da fara gwadawa nayi nace bari in gwada in gani tunda naga wasu suna yi kuma ban sofa dai ban ji wata tayi complain akan harkan ba sai nace ni ma bari dai in dan gwada in gani maimakon ka siye data ka ta wasting din shi haka nan ka shiga karanta wannan karanta wancan wanda ba karuwa zaka yi da su ba nace bari in gwada tallata kaya ta wurin kuma alhamdulillah da na fara sai naga abin ya samu karbuwa
da Facebook ne kadai ake kokawa da ina da ina
da Facebook da Instagram nan dai wurare biyu sai kuma WhatsApp
su kuma wannan
sun
suna tattare da wasu irin
kalubale? Ba sosai ba gaskiya. Yawanci dai abubuwan da kalubalen da ake facing yawanci idan kin san sha'anin trust wani kaga kina gani kun saba da shi kuna yau da kullum sai kika yadda da shi kika tura mai kaya bai biya ba sai kuma zai ki biya akwai irin wa'annan to shine kadai dai abinda ake face amma idan dai zaki ba zaki ba wa mutum kafin ya biya ba gaskiya ba wani matsala online
aka ba saya misali a sayi kaya ki tura mutum ya ga kayan ya ce a wannan kayan da yimin gwani ba zan saya ba zan dami ki da shi
ba cika samun haka ba saboda kafin ku yi ciniki da mutum ai sai ya gani ya zaba a kayayyakin da zaki tura mishi sai ya zabi wanda yake so ka tabbata wannan kake so ko wannan kike so to shikenan sai ai ciniki a packaging a kai mutu
su takalma da su jakuna da sauransu a ina ake kawo waɗannan takalman
a yanzu daga Malaysia ake turo
ta yaya aiki kike siyo su daga Malaysia
eh to akwai wayanda muke wannan harka da su da suke mazaunan can ne amma dai yan Najeriya ne amma a can suke zaune to daga wurin su dai muke siyo kuma suke turo min kaya
suke turo miki kasancewar ki mace kuma kina wannan harka ya al'umma ki kallon ki
kaman harka
ta sai da sayarwa kuma online
eh to yawanci dai kin san kaman mu a nan arewa duk mace da aka gani tana Facebook ko Instagram sai a dauke ta kaman mutumiyar banza ce kaman ba ta da mutunci da sauransu to amma ni a gani na yadda dai ka dauke wannan wurin wa'ansu dama da niyan harkan banzan suke shiga amma ni tunda na san abin da ya kai ni ban damu ba kuma ina samun ci gaba a haka
shi wannan kasuwancin online dole ko da yaushe ya kamata ki kina yawan hawa online kina dubawa baya takurawa zamantakewanki a gida da iyali
baya takurawa
ya kike ba kowanne hakinsa
eh to ina da dai lokaci da nake harkar kasuwanci na Facebook da Instagram din ina da lokaci da nake fara kowane rana da kuma lokaci da nake rufewa kamar misali a ce idan karfe 6 yayi to kuma me bana sauraron harkar kasuwanci kuma kin ga wannan harkar kasuwanci ba wanda zai takura maka bane ko kina kan gadanki ne misali a ce kuma kin idar da sallar asuba kenan kina iya daukan waya ki shiga ki dan dudduba ki abinda zaki ki fice su ba takura ko kada
ba takura
babu
su ba suka fi siyan kaya mazan ne ko matan ne
gaskiya customers ina maza sun fi yawa
me yasa ba za su biya sun fi biya ne akan kai ko ba sun fi rashin mata
sai kin san harka da mu sai a hankali su ba su da wasa kuma kana gaya musu kudin kaya ba wani dogon jayayya nan da nan an biya amma in mace ce zaki ci ta ce ajiye min ba ni zuwa next week to kuma kasuwanci wani zai zo ne da kudi ka ajiye wai wata tayi alƙawarin sai wata sati ba a haka gaskiya
wannan dai a sana'ata ke a takaice sai mutum ya biya sannan zai samu kaya
sosai kwarai kuwa
idan za a ba mata shawara wani irin shawara zaki ba su akan sana'a
gaskiya shawara dai babba shine duk abin da ka tsinci kanka in ma kasuwanci ne in ma kuma meye ne kai gaskiya saboda gaskiya din nan shi zai kai ka kai ka achieving abin da kake so kuma kai nisa sosai saboda idan ba trust a harkan kwata kwata ma ba za a je ko ina ba
madalla kaman matasa maza cin masu saurare yau da gobe su ce filaye fili yanzu ya zama na mata kullun mata ne kuma kuna nan zamu nemo cikin shirin maza masu kananan sana'o'i to Zara'u Amina ya kuke kallon saye da sayarwa ta kafofin sada zumunta
maganan bashin nan
tayi magana bashi
tayi magana kin gani ya rage bashi tsakakanin mutane kuma ina ganin zai kawo saukin
yanda mutane su ma za su samu sauki suna gida ni kuma na ma na bullo ta maganar shago kun gani aka ce maganar shago inda da ne mutum yana so yi sana'a bai da karfin yin sana'a sai ka cire kuɗi kai tunani ya zaka kama shago amma yanzu kawai abin da kake bukata ka dan sa internet dinka ne ɗan data ce zaka saya gaskiya da sai roka ka sa kaya ka tallata ya kawo sauki
kuma masu siya ba sai ka je kasuwa ka sha wahala ba za ka sai abinka a kawo maka shi har gida
haka ne kana kwance gida kana duba duk abin da kake
so ka saya kuma harkan sana'a ne ma da zai kama mata masu iyali sauki ba sai mutum ya fita ba yayi mu'amala da
mutane an samu an ya kawo sauki kan kuma ya taimaka sosai ya rage tunda inda da kana bukatar wani babban jari yanzu ba ma ka bukatar babban jari da karamin kuɗi zaka iya fara sana'a ko sana'an gashi ta wannan tana sai da takalma ne da abubuwa to Allah dai ya sa mu dace mata ya kamata duka mu tashi tsaye domin mu samu miyoyi dogara ga kai to madalla yanzu bari mu ƙara komawa wajen baraka domin mu yi nishadi da blues
ke shirin
na
namu
da ni sha iyo
bakon ci wa muka samu sunana Simon Bulus
wanda aka fi sani da lyrical Dr. Smith
lyrical Dr. wato kai a wakar ma kai likita ne
likitan lyrics ne yani likitan lyrics
muna ya aka yi ne aka tsinci kai a wakar har aka fara wakar har aka kai inda ake yanzu
to abun ya fara lokacin ina shekara 7 muna tafiya wurare akwai wani dan irin local ganga da muke so muna yawo muna buga muna dan eh to ban san inda ake kiran su ba dai dan da dan samu wani dan mai ake kira ko gungunin madara
sai dan
safata ko a neman leda a rufa ana buga ana yawo gidaje ana dan karba dan goma a hirin kin gani
ba
mostly ba kowane lokacin festival domin abin da yake shine akwai time din festival akwai koranan sati ko rahat lahadi wataran da aka taro mutane masu tafiyan aiki sai mu dinga dan buga mutane suna taruwa to ina son kudi tun a shekara 7 kai tun mai shekara to ni bin sa nake yi ko ba haka ba idan na bi su wadda suna nan a gaba idan mun bi su ba ai mun yi abin da ba ba san dai ba taba ban kosi shi a ciki ba ko ba haka ba
to bayan ka girma kuma
ya to bayan da ne girma yayi na samu kaina da fara yin waƙoƙin mutane ko ba haka ba mutane kamar Tupac mutane kamar Biggie
kana maimin waƙoƙin
ina maimin waƙoƙin su so da naga abun sai na ce to shikenan tunda zan iya maimin waƙoƙin wani to bari ni dan rubuta dan rubuta na sai na fara da wani waƙa ana kiransa I've got it all
za a iya tana shar arira mana
eh ka wallahi ban iya tana ba na ba ya bata kokolwa
da wani ne zai shigo kokolwa
sai na zo ne rubuta wani ana kiran sabula eh wannan na iyakai na zan iya yi miki injina
sabula din
wai da su mana pompom madara baba ka saka gaya mana bula wai za su mana hanyoyi iri-iri aka saka gaya mana bula ba if you dry like by politicians ke ma kina bula ni ma ina bula ai ko ma ina bula kai to ke ma kina bula
to dai wannan ko ba gaya mana zan iya bada sakon amma zan so kai ka gaya mana sakon wannan wakar
to sakon wakar ne shine kin ga yana magana akan leadership yadda mu yadda muke a siyasa ban da ma siyasa ina ji magana mutane gaba ɗaya da wanda suke siyasa da wanda ba su siyasa
amma me gundaren dalilin yin wannan waka
dalilin yin wakan shine nake fara is about leadership
abu akan
ko ba haka ba mulki
kuma na ji faidantan za su yi mana pompom fara
eh to kin ga abu dai shine ba a cikin wannan idan kin ji wakan har ƙarshe zaki gane cewa ba dai maganan politician din bare kade akwai wanda ta yi ƙarya a sakatariya ta dauka hoto wai gidan kubanta ki ga bula a kira ki a waya kina Kano yake ce mu sai yanzu ma na shiga Abuja me yake kiran sabula ko ba haka ba ai ba gwamnati suke wannan kade ba ko ba haka ba mu yanda muke ma mu ma ƙarya so idan kina ƙarya haka idan kin zama politician ya zaki ai abun zai zama time to ko ba haka ba to shi nake magana a kai
da kawa da kai samu kanka har ka fara waka muna da batun shekara nawa
kai shekara da shekaru
eh
to bari iya ya kai 10 ya kai 10 to
wace
waka aka
sanka
eh to waka da aka sani da shi yanzu kam shi din ne bula
ita ce ta bugo wace fice
ta bugo ko ina na jibi ko ina na je
ita kake so a ranka ko akwai wata daban-daban da wannan
to akwai wata da na fito da ita sabuwa ana kiransa bayawa
bayawa ita kuma aka ne
ita bayawan da tana magana a kaina ne ni da kaina abinda nake abinda zan iya yi da abin da barin iya yi ba kuma dai casuri harka ne ko ba haka ba abubuwan da yake faruwa idan an fita casu an dan kin gane
eh yake faruwa idan an fita casu
da an fita kin gane akwai wani gefen da nace kai yan mata faca-faca yau za a yi kaca-kaca kwata-kwata irin wannan shine zabu wanda kake so ko ka jira ta ta kin gane indai ya zama kai kwata-kwata abin da yake zabu wanda kake so kafin su kare ko ba haka to kin gani da an fita casu akwai abubuwa da ya ko ba haka ba
ai abubuwan da ke son ka ga mun
ga abubuwan da
ai kar ka kalli da abu
to idan kin ga aka ce yan mata fata fata yau za a yi kata kata kama ai ki gani ko ba
sai
ai ba ta ba ai ba ga miki cewa wa ga miki a makaranta cewa 1 plus 1 2 ne
malami ne
na gode miki
to
kin ga yanzu tun kina karami kin yi girma kamar yadda kike yanzu haka ai ba sai a ga miki ba ke da kanki yake gane ko ba to me yasa ake yin exam
ni ko ba
saboda malama ai bare ya ga miki gaba daya
wani irin idan kana waka
na'am
waka taka tana tasiri azin in kana ganin
tasirin ta tana yi kin ga da akwai abu din shi ne ni ba wanda zan daya ina wakar da na san cewa wakar da mutane bare ni shadantar da su ba ko kuma wakar da bare aikar da sakuwa shi ba
kai duwa ko inda kake yi
duwa ko inda nake yi ina da gani cewa na fada wani abu da idan bai saka kai dariya ba zai baka wani message ko baka ba to shi yasa komai da nake yi a cikin ina da ganin mutane su gan inda abin da nake yi daga nesa ni ban yin wakar domin kawai a ce a'a za ka yi waka ka bulo inda mutane no ni dai na dauka shi a guɗe ne wanda ni barin iya in gaya miki abu ba barin iya je wurin gwamnati in gaya musu ba amma idan na yi waka a kai ko ba haka ba mu yan street din ya za a dauka gaba ɗaya zai a kai sai kowa ya ji ko ba haka ba
to ba ka kai hip hop ce ko fa rap ko me
eh in gausa ake kiran shi
in gausa
eh
me da me aka gausa aka hada
su aka gausar idan in kika dauka English in kenan in ka dauka Hausa in ki hada zai bai in Hausa kin gane
in gausa amma abin nufi duk da in gausar hip hop kake yi ko reggae ko rap
to abin da ne rap nake
dan naga kana yi kana haka da hannunka
eh to inyi da kin ga inda mutum yake hannu zaki gane ai ko ba
sai ta hannu ba sa zama ne sai ana yi ana dan haka
to idan ma ya muku haka bai bara ku gane ba da girgiza kokolon ku yin ya
to ai wannan harka ta waka wani irin galibi da ka taba fuskanta da harka
ai alubale da yawa yawa wallahi kin ga abu din shine ni a Lagos nake da zama da nazo idan na fita nazo arewanci Najeriya kai sai daya ina ga abubuwa da ya kinga idan yau mutum zai anan arewa zai dauke mutum kamar Olamide techno ko wayansu daga can zai iya ba su miliyan 7 miliyan 10 su kawai su yi minti 30 su kara gaba
amma idan aka dauka daga
amma idan dan arewa ne ma ana mishi cinikin kosai ko ba haka ba dan Allah ka zo kai ba ma da kudi ya abinda
rai sai san haka take
faruwa to shikenan abin da ke faruwa shine kinga akwai mutane a unguwa wanda suke ji cewa a tunda ya Hausa kake ai
yaran ka
kuma abin da suke duba suna fuskanci TV ko ba haka ba idan waƙoƙinka ana play sosai a TV to kai ma da baka wannan zaka karba za a daraja ka ko ba haka ba amma kafin nan waƙoƙinka su tafi kan TV nan akwai abubuwa da yawa kin ga kalubalen kuɗi kuɗi wajen ba wata wata da inda da kai video kuma ka je domin mutane suna karɓar kuɗi daya kafin nan a samu waƙoƙinka a dai play video garin a can ko ba haka ba idan za a iya samu kin ga kaman da niji na zauna a can na gane cewa akwai wayansu da aikin su taimako suke yi mutum zai iya samu kuɗi gaba ɗaya yace to ni na ga kana da abin yi kana da talent kuma kana nan to abin da yi ni zan taimaka maka da kuɗi sai kaga sun sponsoring din artist ne su ba shi komai kuman da yake su kuma ba ma tunanin su samu wani ba akan shi
ba kuma ba ɗin haka
babai
to me ina mafita a takance
to mafitan shine idan zamu iya mu dauka abin da za ake yi a wansu wurare a ce a dan practice din shi a nan arewa to ina gani kasuwar arewa din because a arewa ne a yanzu haka ko kin tambaya a kasar guje zasu ce miki arewa ne suna yin real hip hop
to ku da kuka riga ko ga can wajen ku ne kuke yi na ganin kun tafi da na kasa
to kin ga akwai wani abin da aka ce wanda ya hawo bishiyan bai sun ko ba balle wanda zai jefowa ko ba ga
kana nemi kai da ka hawo ka tsugo ba
mu muna kan bishiyan ne muna neman jamus din ka ko ba ga ba amma ai ga
kana nemi ka ce mun baka saka ba ri
da mana gidi ai ban ga wani ne idan ba yi mun kai wani wuri gaba ɗaya ba ko ba ka ba amma dan ya gurgudu ta da ni radio to da nake tafiya ina tafiya da mutane da artist ina making sure ina akwai artist gaba ɗaya kin gansa anan wanda suke bayana yawancin su artist ne so idan na je wuri haka yanci to kaga wannan shi ma mawaki ne at least dan kokarin da nake yi dan tallafa fuskar su ma mutane tallata fuskar su ma mutane cewa ga wannan mutum yayi kaza kaza kin gane
an taba fita daga Najeriya
eh na fita daga Najeriya naje na dan yi wani show a Kotonu so biyu suka kira ni farko da suka kira ni suka mun waya suka ce muna son ganin ka a Kotonu to ai baki ji wani abu bane ai ina nan a jiza aka kira ni a waya zaka zo Kotonu ne ce me zan je ya Kotonu suka ce mu ai wakar ka bula yana ko ina Kotonu suka ce no zan biya ka sai na ce kai to ni din ma ban san me zan fara ba ko ba haka ba
sai baka tambaya ba
eh ma na ce to kawai dai zan zo
ba kai ciniki ba
kuma ma ciniki komai ba kawai ni dai kawai je in ga mutanen da aka ce wai
sai dai aka yi sai aka yi
ƙarfi abun mamaki ne ko ba haka ba ban yi masa video ba komai wa aka kawai sai a kira ni a Kotonu sai na ce to shikenan ina zuwa sai da muka je kawai zai naga aka sa a wani club muka dan yi ga mutane sun dai yana da bawon yi bula ya ce kai ba ba
wallahi
kiga matan kare ya shiga gora in gani ne ce to abun a hankali yake ne ce to shikenan suka sake kira na biyu suka bani flight da tabi to ai baki juna ba abun ma da suka tura mu kudin da zan shiga jirgi ma yayin da kudin yayin na maiki in gani
da ya zuwa farko ai baka ga mun da
suka ba to shi ne ki daya mana gidi zuwa farko ne su turo mu kudin jirgi na maiki ne ce kai
kika je a mota
to na cinye ma baki na ki tafiya to ni ina ga gaban film ne yara a ce Kotonu ban gama da arewa ba a ce
ba arewa ba zaka je Kotonu
sai suka sake tura wani kuma na ce to wannan mutane sun yi serious sai na tafi, amma abu dai da suka je suka ban 1000 suka bani, suka bani kudin jirgi da zan koma, suka aje ni a Lagos.
To ai ko ai ba zancan kudin ake ba, tunda sunan kai da sai
to ai abun kenan ai don mun
sai ke mana waka ta in gausa ka cinye lokaci.
To wani wani waka kenan kike so?
Na in gausa ko bace ka dauko wacce.
To to tsaya mana, suka mana bala muka zabi su magin da suke so mu bullata wallahi Allah ya fita duka banda suka kulla suka yodare mu addu'a suke mu kama mura. Cost of living is high, babu tsakila babu talantarki ba kallan zir a fitila, yara suna kuka ba abinci ba su tara kula yomi suna mutuwa da cututtuka ina cututtuka ina 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 wata kila wai nuna mana suke da wayan dala one corruption and poverty is moving like a breeze and I hope you got a dream day especially where you choose to run away to overseas and I hope you got a dream king the breeze getting richer while the poor is getting power so I hope you got a dream wai woman bis dala ba abinci ga suke kamar a dinka da masalla amma nan mu suke ci kamar mabao da musalla Allah ne yace mu sai to shikenan a bar shi haka
to al'adan shiri na nan nishadi mu a kici tsiye kuma kai a shirin yau da gobe za a saka ta dan haka yanzu idan muka tsiye ka zaka iya yi mana baiti ko amshi ko zaka shakai bula zai shakai kuwa
time in dai baiti ne ai ni gidan baiti kenan ai ya to shikenan
sai ka kamo wannan suna
wai that's sunny a TV aka suka ga mani bula ne go bula mani ko idan ka ga radio ngai gari yake da to gani na suna na lyrical doctor smith aka mai gore da radio aka mai karo da roka aka mai wanka akan transformer ina wannan shiri yau da gobe a VOA voice of america
yanzu kana waka da transformer
abin da gani abu ɗaya ne nake rigiya mi kin ga abin da na faɗa yasa gidare kowa gaba ta shikenan kashin sa kenan
to mura gode
ni kashin nishadantar da mutane kuma an faɗa gaskiya a inda bai kamata ba
to mura gode
na gode bula
amor
bula 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 let's go That's my phone from Madara, Baba haka suka kaya mana. That's my hanyoyi iri iri haka suka kaya mana. If it's a lie like some of our politicians, kema kana, kema kira, nima yana, kowa yana. Suka mani bula, muka zabe su magin da suke so mu bula to wallahi Allah ya fita ka fanda suka bula suka jode ne mu addu'a suke mu kama mura. Cost of living is high, ba fata killa ba ba fata nan take ba kallan zir a fitila to ga yara suna kuka ba abinci ba su tsira kula yomi suna mutuwa da tutuka ina tutuka ina 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 fata killa nuna mana take da wayon dalla ta dalla ta dalla corruption the poverty is moving like a breeze and I hope you got a dream nigga the such a big cheese brother way to overseas and I hope you got my dream The bitch is getting pretty by the politics. From us, I'm a hobby, got my dream. Yeah, when we beat it, the ladder, but I've been sick. I keep it, come on, I think I'm a sala. I'm on a sick, I keep it, come on, but with a wasila, I'm a nigger, I'm a sira, 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 I'm a If it lie like some of our politicians, Kema Kana, Kema, Kema, Kua, Tinto Kuhu, Tua, Takateria, Wakidang, Ubanchi. You bleed from your head to your toes, see the post, see the phone, Michael Jackson.
To bin saurara waka bula yace yana waka kaman to fak din Kano kenan kun yanzu waka yin magana ne na yan siyasa wata kan sun ce za su gina za su yi masa famfan madara sun ce kuma za a gina tintin zinari to jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau amma ne duk wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau da kuma abokan aiki na da suka taya ne gabatar da wannan shirin Zara Aminu Fage tare da
Amina Buhari Aliyu
ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya ayi hutun karshen mako lafiya sai wani mako kuma idan Allah ya sake dawo da mu a cikin sabon shirye-shiryen mu na yau da gobe shirin matasa ai huta lafiya
kema wai asuman pompom madara baba ka suka gaya mana ku zabe ni zan muku hanyoyin sinari suka gaya mana ku zabe ni
If you like some of our politicians, yeah, magana, yeah, kina, yeah, magana, yeah. My life adventure was like an act of execution, almost a suffocation, as crucifixion, horrible miles of puzzle, like just a puzzle. Spending days of my life like a suffering for slavery, wrestling the boss to try to survive in the ghetto. I ain't capable, looking for way to get out of my poverty, misery, soul and mystery, busting out of my history, leaving no city, get shit in life in my country. A lot of dead bodies dying and lying in cemetery. Be the change that you wanna see, wanna see. Be the light that you wanna see, wanna see. You need to change, change, so you gotta be, gotta be. It better be the light that you wanna see, wanna see. The government, the people, everybody, please. Be the change that you wanna see, wanna see. Be the light that you wanna see, wanna see. It better be the change that you wanna see, wanna see. That's the mother pump on my dad, Baba, Kasika Gayawana. With our babies, I'm a boy, I know you're in our Kasika Gayawana. If you delight like some of our politicians, Kema Kana, Kema, Nima, Kema. Ah, wait, that's the mother pump.